Juma yok, sağ gaysın. Vocal range whining, 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 permanent, permanent.
Men as she dey crave bro u banka. Critical charas I go save the girl in danger. Put her in a Honda, rider like a biker. Yokohama tire no fit challenge me for Quanta. Challenge me for Panta. Brother you go Santa. Kaki no be Kanda, boss no be Kanta. When I knock her for your head you go dey dance Atlanta. You go start the mic remote, you no go fit to stand up.
Dance to the rhythm of the beast. Dance to the rhythm of the beast. When you say you dirty wine, you dirty knows me say you dirty wine, you dirty knows.
Everybody now.
Salon ya kan sada ga ka fada komai na mata ne wai sai dai in jada mata abin nayi da gaske ne kamar raba fada mai surutu ne cutuwan har yana kasa shorty wanna wine kamar ruwar inabi shi the truth kuma hanyar gaskiya ni na iya bi gashi wai tana so ta taka mun ga biyan bukata ga halin kara mun wai kawai in bata sauti don ta motsa jiki daidai da irin wanda ta kan so a biki aka so mu tabi ne sauran sai ta shigo ta ciki gangan cire ma yu kiranta ne so mu kidi a wi dada ta faso ba sallama wayar da ta sarrafa za ta fara an kammala domin ba sanda a sannin ai sai an yi kalmasa ko a jikinta wai domin kaganta ka fallasa
she wanna move to my Nigerian sound she wanna wine to my Indian vibe she wanna move to my Caribbean sound she wanna move to my
everybody now ooh, ja.